It's a bunker.
Drugs, so black boy.
Rikitasu, King Rikitasu. Sinada the tinkai. Gayamus Sinada the tinkai. Sinada the tinkai. Kujera arewa muliakai. Muliakai. Kujera arewa muliakai. Muliakai.
Wallahi wa saja.
Kai wallahi ga innan dukkan ba saja. Wai mutum a ce mai 1 plus 1 ya ce 11, 2 plus 2, 22. Kai
wallahi ba saja. Ko kana da ja. Inde ka ga mun samu matsala da kai to ai kai ka ja nike da diesel like bani the case got the fame and the money with the chase all the rappers when they copy and paste see they be claiming that they are the best so anya asara kudin tara e ka bara mata gagara mun ci guri wane gobara ai da Allah muka dogara kai anya asara kudin tara e ka bara mata gagara mun ci guri wane gobara ai da Allah muka dogara
Sinada the tinkai kujera arewa muliakai muliakai kujera arewa muliakai muliakai
wallahi ba saja
Next is on the